Hafsan hafsoshin sojojin kasar Najeriya, Laftana Janar Tuku Yusuf Burate, ya ce za a aiwatar da shawarwari da aka cimma tare da basuwa a sabuwar shekarar ta 2018. Janar Burate ya furta hakan ne a lokacin da yake jawabin rufe taron shekara-shekara na hafsoshi da kwamandodin sojojin kasa a Ibadan.
On this note, I want to state that the decisions or the resolutions arrived at will be religiously implemented as we enter the year 2018. I want to state also that the objectives of the conference have been achieved.
Janar Tukur Yusuf Burtai yace an cimma burin taron. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi yace taron yayi armashi.
This Chief of Staff Annual Conference of 2017 is a first class.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, kakakin rundunar sojojin kasa na Najeriya, yayi karin haske a game da taron.
Alhamdulillah, taro ya tashi lafiya kuma an tattauna abubuwa kuma an dauki matakai waɗanda za a inganta aikin soja a shekara mai zuwa.
Ana iya cewa kulliya ta biya kuɗin sabulu
a sosai makwa saboda kudurin da aka cimma ko kuma burin da ake niyyar cimmawa da wannan taro. An cimma shi kuma hama an sami kari a kai. Sai ka sani duk abubuwan da ya kamata a ce an yi su, sannan ma bugu da kari mutane da gwamnatin jihar Oyo sun ba da gudunmuwa ga garuma wadda ta kara mataron armashi. Baya ga wannan kwamandoji da dama sun yi bayani, sannan kuma wakilin shugaban kasa kanshi ya zo ya yi bayani da wasu magabata, sannan kuma sauran kwamandoji sun ba da shawarwari a kan ayyukan da ake yi, kuma an duba abin da aka yi a wannan shekara da ke gabata. An yanzu ɗauki matsayin yi wasu abubuwa da za a yi musamman ta fuskar inganta aikin soja a shekara mai zuwa, wato ta 2018.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Wai ga jikin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Wai ga jikin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Don wata fitina ita ta mu sai soja. Don wata ligiwa ita ta mu sai soja. Wai ga inda an